Anjap. Dewa.
More music at houseofsongs.com.
Umar Yambi on the beat. Mungani. Suwagun kariyani. Yawa. Yawani. Kugane yawani. Bama lalachi. Kuma bama shashanchi. Uyanga yuni. Anjap. Tokai wanene. Tokai wanene. Tinaga saut amwe. She my rest, no matter your matters. Da 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 no akasanti, bama wankan dati. Imun shigo gum party, mo ke da guarantee. Yang kadu na kwey wanka, malam iya ba kinka. Sangera, kakei, sangera, kakei, sangera, kakei, sangera. Mungani. Wagun kariyani yawani kugane yawani bama lalachi kuma bama shashanchi uyanga yuni anta to kai wane ne mungani wagun kariyani yawani kugane yawani bama lalachi kuma bama shashanchi uyanga yuni anta to kai wane ne Sangera, kakei, sangera, kakei, sangera, kakei, sangera, sangera, kakei, sangera, kakei, sangera, kakei, sangera.
Records.